kuɗi in riga misu in ba a za sami su magana in ba kuɗi bane ban so wai za su bani shawara na ce in ba kuɗi bane gafara kira ni abokin kuɗi abokin kuɗi
abokin
kira ni abokin kuɗi
abokin kuɗi
abokin kuɗi ina hozu su suna yin bacci nema nake da na samu na ci wutarin zan tashi ma pocket empty mama ta ce dana karka gaje yanzu ku zo ku ganni addu'a ya canja komai from nothing to something Allah ya canja labari na limoni da gimi don fuck your love I hate your love I don't even know how to love limoni be my best aboki life na come by come aboki face your world God and do every rabona dole ne abani